Kaste hai, din hai.
Hai na ya, da na yo shi ake bhejaya. Oh, da na yo shi ake bhejaya. Da na yo shi ake bhejaya. Oh, da na yo shi ake bhejaya. 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 I don't know you're still here.